Gwamnatin Tarayya ta umurci dukkan hukumomi da su mai da hankali wajen gina fasahar matasa don samun ci gaba a Najeriya. Ministan Matasa da Inganta Wasanni a Najeriya, Mr. Sunday Dare, ya bayyana hakan yayin yaye wasu matasa 500 daga ƙananan hukumomi 5 na tsakiyar jihar Plateau da suka samu horo kan wanzar da zaman lafiya a yankunansu. Ministan, wanda ya fara jawabinsa da irin zaman lafiya da a shekarun baya jihar Plateau ke da shi, ya bayyana cewa horar da matasa sana'o'i da za su dogara da shi zai taimaka wajen kauda su daga shiga halayen banza kamar shan miyagun kwayoyi, kashe-kashe, sace mutane don neman kudin fansa, yin fyaɗe da dai sauransu.
Government is directing all agencies to focus their attention on youth development and empowerment.
Ministan Matasa da Wasannin, Mr. Sunday Dare, ya ce gwamnati na umurtar dukkan hukumomi da su dukufa wajen inganta rayuwar matasa da gina al'umma don cigaban ƙasa. Darakta Janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari, Mr. Jonah Beatrice Bawa, ya ce an samu cigaba sosai da irin horon da cibiyar ke bayarwa, musamman a ɓangaren inganta zamantakewar al'umma da sana'o'in hannu.
Akwai cigaba sosai, kuma muna fata dai, idan Allah ya yarda, wannan train da muka basu za su yi amfani da shi sosai, yadda ƙasa za ta ci gaba, kowa kuma zai samu lafiya da sauransu. Gaskiyar magana shi ne dole jihohi wanda wannan abin ya shafa, ba su kaɗai ba ma, dukkan jihohi wanda suna da samari suna buƙatar wannan training. So mu kuma a shirye muke, mai training na kowane jiha wanda ta kawo mana mutanensu, za mu yi wannan training.
Wasu matasan da suka samu horon sun bayyana irin darussan da suka koya.
Sunana Guruji Titus Goshit daga Kanki Local Government. Koya mana inda za mu yi zaman tare da juna a cikin duk rayuwa, duk inda muka samu kanmu, mu zama masu koyaswa ga ƴan'uwaninmu ta hanyar zaman lafiya.
Sunana Alex Evelyn. Mun koya abubuwa daban-daban.
To amma kina ga kamar abinda kuka koya a nan zai yi amfani idan kun koma gida?
Kuwa da gaske zai yi amfani, domin an koya mana abubuwa da yawa. Mu koyar da matasa cewa shan kwaya da drugs of different kind bai shi da kyau, domin shi ma na taimako halin fada da shi zaman lafiya, fada da kashe-kashe. Mu ci gaba da koya ma juna yanda za mu zauna tare, yanda za mu so juna, irrespective of religion namu, yararrukan mu.
Sunana Unaisat Bashir Shu'aibu daga Bokkos Local Government. Alal haƙiƙa na koyi abubuwa da dama, mantuwa da abin da aka yi min a baya. Na koyi cewa in haɗu da ƴan uwana waɗanda addininmu ba ɗaya da su ba, domin ganin mun haɓaka zaman lafiya a cikin garuruwanmu da ma Najeriya gaba ɗaya.
Shugaban ƙungiya mai zaman kanta ta Institute of Governance and Social Research, IGRS, wacce ke tallafa wa matasa, Farfesa Isawa Elaigu, ya ce tun shekara ta 2010 cibiyar ke horar da matasa dabarun kyautata dangantaka tsakanin mabiya addinai daban-daban da samar da ayyukan hannu don dogaro da kansu. Kimanin matasa 3,000 ne cibiyar ta horar a faɗin jihar Plateau, ta kuma ba su tallafin kayayyakin aiki don dogaro da kansu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.